الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ ذكرته أشكن كتاب تخميس القصائد الوترية wanda aka saba gabatarwa a kowane sati a wannan rana ta Alhamis. Yau muna nawa ga watan Shawwal, to yau muna 15 ga watan Shawwal hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya dace da 27 ga watan 5 shekara ta 2021. Insha Allah ta'ala wannan shi ne darasi na 31, za mu tashi farkon shafi na 61. Malle ya ci gaba da cewa fa ballaga ma auha ilayhi bi hafihi ala ta'ati ar-rahman fi tuli mukhbihi sami'na ata'na wa fuzna bi lubthihi wa 'anna li sudurin lam tusaddiq bi ba'thihi علونا به عزا ونحن به نسطو ونحظى به في الحشر عند اجتهاء ونحظى به في الحشر عند اتجاهه إلى دعوات الخير عند إلهه ونسقى فلا نظما غدا من مياهه طمعنا بأن نعطى الخلاص بجاهه إذا الأرض مدت والسماء لها كشف فمن مثله في وعظه حين أوعظ سعادة من يصغي فذاك الذي حظى فكم من عيون منكر الكفر أيقظى طبيب لأمراض العصاة إذا لظى تفور وتغلي بالعذاب وتنقض سباوي أخلاق حفي بجوده تروح منه الجسم عند صعوده إلى العرش فهو المصطفى من جوده طبيعة جود ركبت في وجوده له في الندى أيد عواعدها البسط. Mena da makala wannan babban jene
bai
amsa. Jawale ya ci gaba da bayani akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na isar da saƙo da Allah ya turo shi da shi. Shi ne ya fara da cewa fa ballaga ma auha ilayhi bi hafi, fa ballaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da ma auha abin nan da Allah ya yi masa wahayi ilayhi zuwa gare shi, wato na shari'a da Allah ta'ala ya dora masa a matsayin shi na manzo ya isar da wannan saƙo zuwa ga al'ummar duniya. Bi hafihi, tare da kwadaitar wasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'atir rahmani akan yiwa Allah mai cikakkiyar rahama biyayya da'a aure haka cikin isar da wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi to yana kunshe da kwadaitar da bayi kan cewa su yi riko ga biyayya su zama masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli muksi kuma wannan ya faru a dukkanin tsawon zaman da ya yi a duniya shekarun nan da ya yi na risala da annabta to aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi kenan isar da saƙon Allah tare da kwadaitar da mutane akan su yi ma Allah madaukakin sarki da'a a tsawon zaman da ya yi a cikin mutane sami'na mun saurare shi sauraro na karɓa ata'nahu mun yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fuzna mun samu babbar rabo bi lufsihi da zamansa da ya yi a cikinmu saboda mu wani irin babbar rabo ne muka rabautu da shi zaman annabi sallallahu alaihi wasallama a tare da mu a cikin wannan al'umma da muke rayuwa ta'anna mun yi suka suduran ga wasu irin zukata ko kiraza na kafirai na arna lam tusaddiq bi ba'zi mutanen da basu gaskanta aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba wato su ne kafirai wayanda suka ƙaryata da'awar manzon Allah to ba'anna suduran mun sassoke zukatansu saboda mi basu gaskanta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ba alauna bihi saboda haka wata nuskan ta'anna li sudurin ko la bujarri a wata nuskan kuma babu lamun ta'anna suduran lam tusaddiq bi ba'thi duka dai ma'anar ba za ta canza ba alauna bihi mun daukaka bihi a dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izzan wajen buwaya da girma wa nahnu mu bihi a dalilin annabi nastu akwai wawun gaban ta'ul tunda sata yastu ake cewa nastu muna kai hari muna kai farmaki muna tumbe ga duk wani kafiri wanda ya nemi ya kaskanta mu ko ya ƙaryata da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama to muna tumbe a kansa ma'ana muna ɗaukan makamai mu je mu kai masa hari wa nahza bihi mun samu babbar rabo da annabi sallallahu alaihi wasallama a yaushe fil hashri a filin taron kiyama inda tijahihi lokacin fuskantowar manzon Allah ila da'awatil khairi zuwa ga wasu addu'o'i na alkhairi inda ilahihi a gun mahalicinsa Allah madaukakin sarki lokacin da zai roki Allah a yi hisabi a yi bincike a auna ayyukan bayi kowa ya san matsayinsa to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya duka karkashin al'arshi zai roki Allah da wasu kalmomi ya yabe shi su ne da'awatul khairi din to a wannan lokaci mu kuma za mu rabauta saboda wannan addu'ar ko wayannan addu'o'in su za su zamo faisal ga halin da muke ciki saboda wannan lokaci kowa ya kosa ya san meye matsayinsa to sai Allah ya karba sai ayi hisabi sai dan wuta na wuta da aljanna na aljanna
to hatta wanda za a kai wuta sanin wuta din yayi yafi sauki gare shi akan bala'in da yake haduwa da shi a wannan farfajiyar ya san cewa ma dai ga inda za a sashi jahannama za a sashi wanusqa kuma za a shayar da mu koramar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira haudun nabi ko al-kausar wasu malamai sun ce aljanna taukin yake wasu kuma sun ce a anan yake wato filin kiyama idan muka shashi fala nazma ba za mu sake jin kishirwa ba gadan agobe shi ma gadan din gabata a rubuta shi da alif ba da ya umba tunda suna ne mufradi rubuta shi da ya'un wannan kuskure ne gadan alif ake sawa duk sanda aka samu suna mufradi kuma ya zamo nakira kuma ya zamo ya zamo nakira to karshen sa yakan kare da alif kamar yadda al-hariri ya faɗa cikin mulhatul i'rab min miyahihi daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam in mun sha wannan korama to ba za mu sake jin wani kishi ba kuma miyahihi tami'na mun yi kwadayi mun yi tsammani bi annu utal khalasa aba mutsira bi jahihi a dalilin darajarsa a dalilin kimarsa sallallahu alaihi wasallam mana muna tsammanin sakamakon darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kimar da yake da ita wurin Allah to sai a bamu tsira imma ta hanyar ash-shafa'atul uzma ko ta hanyar ceton da zai yi wannan ceto ne mutlaki ya shafi kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da al'ummarsa da wanda ba al'ummarsa ba to akwai ash-shafa'atul muqayyada akwai ceton da manzo Allah zai ta kayyadadde ga wasu mutane su ne masu imani wanda suka yi imani amma kuma sun yi kasassaba ga rayukansu sai dai kuma ba abu ne wanda zai fitar da su musulunci ba to ko da an kai su wuta annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece su ya kai su aljanna wasu kuma cikin aljanna suke amma aikinsu kyakkyawa bai kai su akai ga wata martaba ba a cikin aljanna din tunda aljanna din mataki ne to annabi zai cece su sai a kara musu girma sai a kai su ga wani matsayi wanda yake babba domin cikin aljanna an ce kana cikin gidanka zaka hango gidan wani da kasan kana kallon tauraro yayi mafintin kau saboda tun a duniya ma gaban ka yake wajen da'a ga Allah subhanahu wata'ala to ha a aljanna sai an bambanta ku da kasan in ka tadda kanka kana cikin kan tauraro ga can tsololuwa to haka kake dibin gidajen wasu a aljanna kana cikin aljanna fa to ai aiki in aka yi aiki sai a hada da addu'a to wannan shine a wane lokaci yace idhal ardu lokacin da kasa muddat an ka miƙe ta wa idhal ardu muddat ke was sama'u laha kashfu ita kuma sama aka bude ta idhas sama'u kushfat aka bude sama ne shine al-kashf haka za a buda ta da kasan an bude kofa sai mala'ikunta su yi ta sauka faman mithluhu fi wa'zihi wai wane ne irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi wa'zihi dangane da wa'azinsa hina au'aza lokacin da manzon Allah yake wa'azi to wa zai yi wa'azi irin na annabi hatta wa'azi ma wa'azin annabi ya bambanta da na kowa sa'adata man yasgi, akwai kaddara harfin nida ya ayya sa'adata man yasgi, ya rabauta ya arzikin wanda yake saurare ga annabi sallallahu alaihi wasallama, fa zaka allazi haza. To in kana neman wanda ya samu rabo ya rabauta, to shine wanda yake jin kiran annabi ko yake jin wa'azin annabi sai ya tsaya ya saurara. To wannan shine ya rabauta, fa zaka allazi haza, wannan shine ya samu babban rabo. Amma wanda wa'azin annabi zai zo masa sai ya kauda kai, to wannan halaka attare da shi. Sawa'un annabin ne karan kansa ko ku maganganunsa an ka karanto ma cikin litattafai. To in dai ka saurara, saurare na aiki, na fahimta, na karba, to wannan zai tabbatar maka da babban rabo. Fa kam min uyuni, so da dama aka samu wasu irin idanu, jam'u aini, aka samu wasu irin idanu. Malai ce ay qaza, annabi ya falkar da waɗannan idanun, min karal kufuri, daga bacci na kafirci, daga kwana na kafirci, shine alkara. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo, akwai waɗanda cikin bacci suke na shirka da kafirci, amma sai annabi ya falkar da su ta hanyar da'awa da wa'azi, sai suka falka daga barin kafirci suka dawo zuwa ga musulunci. Tabibun, annabi sallallahu alaihi wasallama likita ne, li amradil usati, ga cututtukan masu sabon Allah. Duk wani mai sabon Allah to annabi ne likitansa, ko dai ta hanyar ya nuna masa shari'a sai ya shiryu, ko ta hanyar ya yi masa addu'a shi ma sai ya shiryu, kaga annabi ya zama masa likitansa. Kamar yadda annabi ya wa wani da ya ce shi ba abin da ke kawata mai zuciya irin zina, to kaga annabi ya shafi kirjinsa, shikenan sai Allah ya cire mai wannan daudat, sai waye gari ba abin da yake kyama duniya kamar zina, to kaga annabi ya zama likitansa. Iza lokacin da lawa, wutar laza mai tsananin kuna, tafuru take tafarfasa, watagali take tumbatsa, bil azabi da azaba, watan gabtu kuma tana fushi, takadu tamayyazu kenan min al-ghayb, tayi kusa ta yage ta keci saboda fushi akan kafirai, jahannama kenan. To a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama zai zamo likitan masu sabon Allah ta hanyar ya cece su. Amma duk wannan ana magana akan wanda suka mutu da imani, koda a imanin nan ba ya da girma sosai, komi kankantarsa, koda kwaya a zarra. To shine watan gaddu, tana kushi sosai. Samawiyu a khalaqin hafiyun bijudi, annabi sallallahu alaihi wasallama samawiyu a khalaqin, mai ɗabi'u ne irin ɗabi'un halittun sama, su ne mala'iku, ta fuskar ɗabi'a da halaye da nabi ɗabi'un mutanen sama gare, ba na mutanen ƙasa, ba na halittun ƙasa. So da haka da Allah ya tashi zaɓensa ta ɓangaren ɗabi'a, to sai Allah ta'ala ya bashi ɗabi'u irin halittun sama, su ne mala'iku, wa'annan da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. To irin ɗabi'unsu su Allah ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam, nabiyyun bighairi alwahyi la yatasarrafu. To kaga shi ma yana da wannan sifa, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, shi kuma nabiyyun bighairi alwahyi la yatasarrafu, duk abinda ba Allah ya ce yayi ba annabi ba ya yi, in kaga yayi Allah ya sa shi, in ya bari Allah ya ce ya bari. Kaga ɗabi'a ce ta mala'iku, sabanin halittun ƙasa a duniya ba mai irin wannan dabi'a saboda haka kashi kashi ne akwai masu imani akwai marasa imani to shi yasa duk yadda za a ce wai ga wani mutum ba za a iya kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko shi waye hafiyun kuma mai tsananin kwadayi ne bi judihi da bayar da alkhairinsa ko kyautarsa kaga tun nan zaka gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da sauran mutane ya an ce hafiyun shine wanda shi yadda rayuwa ke son dukiya to haka yake son kuma bayar da ita yadda kake farin ciki in Allah ya baka arziki to haka yake farin ciki kuma lokacin da zai bayar da wannan arziki mai tsananin kwadayi ne game da bayar da kyautarsa sabanin mu ko in ka bayar yau gobe ma ka bayar gada uku kace kai ka yau da gobe sai Allah in ya daga to shi Allah ba haka yake ba bai cewa haka nan tarawwaha minhu aljism jikinsa gangar jikinsa tarawwaha minhu yana tashin kamshi inda su'udihi lokacin da yake hawa sama ilal arshi zuwa ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa al-mustafa shine zababbe abin zabi min judihi daga cikin kyaututtukansa ko kuma baiwarsa ma'ana yana daga cikin kyaututtukar manzon Allah ko kuma baiwarsa tabi'atu judin dabi'a ta kyauta to yana daga cikin kyaututtukan manzon Allah saboda haka kyauta da alkhairi sun zama ma'anabi kamar dabi'a rukibat da aka jeranta su fi wujudihi a cikin halittarsa wato kamar ka ce san alkhairi daza shi an kai cikin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lahu aidin annabi yana da hannaye na alkhairi awaiduha abinda suka saba da shi albasu shine shimfidawa finna da wajen kyauta ko alkhairi ko baiwa abinda hannayen manzo Allah sun ka saba da shi ke saboda haka hannayen annabi ko hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin hannun yan dambe bane ka san hannun dan dambe ko yaushe riƙe yake to shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hannayensa suka saba da shi shine albas a shimfiɗa ma wannan ma'ana aba wannan aba wancan aba wannan kullun haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nafa arada duniya manzo Allah ya kore ma zuciyarsa hajar duniya saboda haka bai ma halarto ta ga zuciyarsa ba kore ta yi kai kuma kana nan ka saka ma zuciyarka ka tara kudi kai kaza ka gina kaza kai kaza kai kaza to shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk kore ma zuciyarsa hajar duniya ya gaba daya ta wace hanya bi bazli jawahira ta hanyar mika manyan gwalagwalai ta fuskar sadaka ka ko san duk wanda yake yin kyauta da gwalagwalai to kai ka san duniya ba ta dame shi ba ba duniya a gabansa ba jawahir jam'u jawhar shine gwal wanda yake mai tsada sosai wa faza annabi ya rabauta bi majdin saboda girman da Allah ya bashi qad sama haqiqa manzo Allah ya daukaka bi mafakhira da ababen takama ababen nuna kasaita wa faza bi aba'in an kiramin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabauta ta hanyar bashi iyaye kiramin manya wawahira kuma tsalkakakku saboda haka duka iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam duk da sun rayu lokacin da shi annabin ma bai zo ba, ba wanda ya zo ta mummunar hanya, ta hanyar zina ko fasikanci, dukkaninsu ta hanyar auratayya suka zo. Shi ne tawahira, taharatu ajdadin. Annabi ya samu tsalkin kakanni, waqibu anasira, kuma ya samu tsalkin tushe, ma'ana duk usulu na annabi, jam'u unsur, duk tushen annabi sallallahu alaihi wasallama, kakan su ne anasir. To dukkaninsu tsalkakaffu ne, ba wanda ya zo ta hanyar zina sabanin sauran mutane. Wajen kaka ku wajen 40, amma dukkaninsu ba wanda ya zo ta hanyar fasikanci sabanin sauran mutane. Watakila da an kai ga kakanka na uku, to sai a hankali, kila sai dai a rubi. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsare masa wannan, don dai kar a samu makiya su samu wata kofa da za su zo su aibanta manzon Allah. Laqad taba minhu al-asl, kai tushe yayi tsalki daga manzon Allah, tushen sa yayi tsalki, wal far'u da reshen sa, hatta ƴaƴan nasa su ma tsalkakaku ne, war rahab, kai hadda jama'ar da yake rayuwa da su, da iyaye da kakanni da ƴaƴa da jikoki da abokansa, dukkaninsu sai da Allah ya tsalkake su sannan ya bahe su. To da haka duk wanda kace ka taba a nan, to ka samu matsala, ka samu matsala. Saboda haka warahadu yana nufin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam, an bashi iyaye da kakanni tsalkaka, an bashi ahlul baiti ƴaƴansa tsalkaka, sannan da Allah ta'ala ya tashi bashi abokai, shi ma sai ya bashi abokai waɗanda suke masu tsalki, ba bashi mutanen banza ba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sabanin sauran mutane. Wani yana da aboki goma, to zai wahala a ce dukkanin goma din nan, to ka gani akwai mai dan abubuwa haka. Satarna uyubana, mun rufe laifufukanmu, aibobinmu, bi hubbil hashimi, da son annabi ba hashimi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana son manzon Allah da shi muka yi amfani, sai muka rufe aibinmu ya zama muna matsayin sutura, bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama, kaffara albarru rahim, albarru mai yawan kyauta, arrahimu mai cikakken jin kai shi ne Allah, to kaffara zunubana ya karkare zunubanmu, bihi a dalilin manzon Allah. Ja'alnahu nasibana, mun sanya annabi ya zama rabo gare mu, min kullil anami, daga dukkanin halittu, mun zabi annabi, mun hita batun komai. Waba'ana qulubana, mun rufe zukatanmu, ala hubbil habibi, akan son annabi sallallahu alaihi wasallama, masoyi abinsu, ma'ana shi abinda an marufin zukatanmu bayan mun cika shi da son manzo Allah, kuma muka sake yin marufi da son manzo Allah ga zukatanmu. Saboda haka cikin zukatan son manzon Allah, marufin zukatan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa adha ya zamo lahu, ya tabbata ga annabi rabdu, kulli shine rabdu, fi tayyi akabadina, a cikin nadin antocinmu ko kuma antanmu. Saboda haka can cikin loko inda nadin antanmu dake cikin cikkunanmu, to akwai wani dauri da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi, na kauna da soyayya. Akabadu jam'u kabidi, shine anta. Sai ya ce amma wallazi al-amlaku lin nasri hizbu, amma wallazi, ina rantsuwa da wannan da al-amlaku, wanda mala'iku hizbuhu su ne tawagarsa, su ne jama'arsa, yana nufin Allah, da suka zo lin nasri domin taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin badar kun sa a yakin badar Allah ya turo mala'iku suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam to yana rantsuwa da wanda ya turo wannan tawaga shine Allah wa man ina rantsuwa da wanda shi kuma raqqahu rabbu ubangijin sa ya hawhawar da shi li ulumil kashfi zuwa ga wasu ilmomi na yayi asiri Allah ya hawhawar da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wasu ilmomi wadanda suke a rufe amma sai Allah ta'ala yayi masa marufi sai ya gansu a fili karan misali ko lokacin da aka je da shi mi'raji kaga an nuna masa abubuwa daban-daban wala kadira min ayati rabbih kubira to kaga wannan wasu ulumu ne Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ra'ayul aini ba wai karanta mai akai ba da ido ya gani sallallahu alaihi wasallam yace laqad zadana qurbuhu kusancin sa ma'ana rashin kusancin manzon Allah annabi ya nisanta daga gare mu to wannan rashin kusanci da muka samu daga annabi zadana ya ƙara mana wajadan shauki da soyayya bila shakkin kuma ba tare da wani kwankwanto ba qaribina mun yi farin ciki sakirna mun yi maye nahnu qaumun mu wasu irin mutane ne nuhibbuhu muna son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hababna mun kaunaci annabi hatta habbahu at-tifl sai da hatta jariri dake cikin tsumman goyo sai da yaso annabi kai ba ma jariri ba wasqitu hatta barin ciki wanda uwarsa ta haife shi tun kamin halittunsa su kammala to hatta shi sai da yaso manzon Allah san manzo Allah dabi'a ne dabi'a ne da Allah ta'ala ya kera shi cikin halittar mutane gaba daya ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba to akwai san manzon Allah na dabi'a a tare da ke arar rakba ina ganin ayari su ne mahaya jama'a wa'anda suke haye da raqumma to ina ganin ayari Sara sun yi tafiya cikin dare bil ahbabi tare da masoyansu kuma wannan tafiya sun yi ta ne lil mustafa don dai zababbe abin zabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me hikimar tafiyar yazuruna don su je su kai mai ziyara su yazuruna su kai ziyara gawa man wati as-sara ga wannan da ya taka kasa ko kuma yazuruna haqqan za su kai ziyaran nan da gaske gawa khayra man wati as-sara wanda yafi kowa alkhairi akan wanda yake tafiya saman doron kasa shine dalilin da yasa suka tara masoyansu suka nemi raqumma suka hau don su je su kai mai ziyara a Madina duk wani wanda yake tafiya yake takin kasa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi shi alkhairi wa nahnu mu yace tarahana ga hacan gaba tarahana mun jefar da libasas sabri riga ko sutura ta hankuri anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba mu iya hankuri mun yi mu jure kai wannan riga dai mun ka ce bari mu cire ta mu yi watsi da ita min al ashjani abin da yasa kuma muka jefar da wannan sutura ta hankuri daga annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ashjani saboda yawan bakkan ciki al-ashjani shine al-ahzan bakkan ciki wal hajri da kuma kauracewa lil kara gabaci ba ma bacci in dare ba ma bacci in safiya ta waye gumi ta bakin ciki har muka gare mun kasa hankuri to hankulin namu kamar libas ne sai muka cire wannan riga sai muka yi wani abu wanda zai ambata wanda da kaga mai mutun nayi ne to hankulin sa ya kare to sai ka saki koma a can fa mata ra ba ka ganin komai daga gare mu siwa dam'atin face zubar hawaye fil khaddi saman kumatu min harriha harriha ni a gyara shi ha sai rabu min harriha khattu saboda tsananin zafin wannan hawayen khattu wato sai ga zane yana bayyana a saman kumatun namu to da kaga mutun na kuka to hankuri ne yayi mi to shi amma anan sun cire sun yi jifa da ainihin wannan riga ta hankuri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa iya hankurin kauracewar da annabi ya yi musu da rashin haduwa da shi sannan ga tsananin so da ya mamaye zukatansu wanda ya faɗa a baya wanda son ya shishiga ta ko'ina cike cikin zukata sannan da shi aka yi marufi ga zukatan sannan son an waye gari ba wanda baya son annabi cikinmu tun daga jarirai jinjirai har zuwa wayanda aka yi barin cikinsu kowa son annabi sallallahu alaihi wasallama yake to tun muna hankuri har hankurin namu ya kare muka cire rigar ta hankuri in ma riga ce wannan kinaya ce abu a balaga muka cire wannan riga ta hankuri muka yi jifa da ita saboda bakin ciki yayi muna yawa shine al-ashjan sannan kuma ga kaurace mafaci da muka yi idanunmu gaba dai sun kaurace mafaci in dare ya basa bacci in safiya ta waye kuma ga bakin ciki to me zai biyo a baya sai kuka sai ga zubar hawaye to da kaga mutun na kuka kuma hankurin sa ya kare to wannan kenan ibnu rushayd al-bagdadi kenan rahimahullahu ta'ala kuma nan zamu kwana insha Allahu ta'ala sai mun dawo sai mu ci gaba da bayani akan halin da suka shiga da ci gaban zubar hawayen da kuma halin da naman jikin su ya shiga da zukatansu da antar jikin su da tsokar jikin su to shi zai fada nan gaba insha Allahu ta'ala binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh